Özlem so. Koyo ya kanza momada ma ido ka inya zama baika maka hode musali yake gani ko ada mazala sawazai
mazalan ka aina gani aboki ka angare mazalan ka aina gani ka shawiya ai ka gani mazalan ka aina gani aboki ka angare mazalan ka aina gani ka shawiya ai ka gani
Ina da shiri ala kirba siri ka gare ni go abili ka kara mini korjini orinjini sajini abin baka me ka me bone na ce akwai ajini mene ba da simi sai sun yi zumu sai sun ce in ba su kudi dai sana a maka ga ya maka kaki ko ya san baki ai daban da fari muna ta gashi dan adawa na rashi ba ruwan mu da enemy in go away ba da energy ga wai abani chimita ba na shenesi ko mene ku ke so to gashi aka ce ai aziki kashi Koda ai za su ce bashi we go ride on the best I'm going ya kan zama malam mai ido ka in ya zama baika maka hode musali yake gani ko ada mazala sawazai
mazalan ka aina gani aboki ka angare mazalan ka aina gani ka shawiya ai ka gani mazalan ka aina gani aboki ka angare mazalan ka aina gani ka shawiya ai ka gani
Give us a melody. We sell different energy. Bubble like a Hennessy. And I prefer better. I don't sit for enemy. You can never take what is there for me. Anything for me will surely come to me. Wait the money day. While I no go day. Every day can be a jolly day. Show walking love. Cho. Come on, tolo do. When the money show, I want you no carry polo show. Show walking no be cho. Come on, polo do. When the money show, I want you no carry polo. Nako yo ya kanza momada, ma ido ka inya zama baika. Maka hode musali yake gani, ko ada mazala sawazai.
Mazalan ka aina gani, aboki ka angare. Mazalan ka aina gani, ka shawiya ai ka gani. Mazalan ka aina gani aboki ka angare mazalan ka aina gani ka shawiya ai ka gani